shiga soyayya wasu sun ce min ba akwai wahala na zarce a jin farko zuciya ta ba ta kuma
zan shiga soyayya wasu sun ce min da akwai wahala na zarce a jin farko zuciya ta ba ta kuma
soyayya na ji da dadi gani cikin barninta akwai ta da fadi ina tafiyar kumbo ina ta zumudi kai soyayya na san na yoda ce dan zuciya ba ta kuna
zuciya inta bace kai ne mai wanke idan an ce murmu wallahi da sake bajo kunya zan yi damara don kare zuciya ta karke kuna
skata nuna labarin zuciya ta gata sirri na kwashi na baki komai koyi ta a ɗakin aure ki za ki zamo mai jamar ga mata ba ma sabawa a cikin soyayyar mu ba ma soyayya wasu sun ce min ba akwai wahala na zarce a jin farko zuciya ta ba ta kuma so much time.